Azan, Samay, Fil, Davut, Baygon.
Kuman to har chabad bebe Man chati shkarat nabun Man zindagi da ta tara Man amatur sin chakasa Dardi ke to da ta mana Dar man nabi ko hich kasa Nabi wafai man naya Bayada man
Keti de la jaon baby
Mana to yell